alwara da kyau karatu iri ɗaya ne abinda akai a wancan babin shine wannan babin can yana gaya maka abin da yake warware alula nan ko yana gaya maka abin da yake wajauta alula to ai sai alula ya warware sannan ayi shi ko to nan sai canza masa rigaci shi zai baka labarin abin da zai wuce a alula ne shi kuma wanda yana baka labarin abin da zai warware alula shine ce abin da ya wajauta alula ya wajaba daga gare shi da wanka alwudu yajibu lima yakhruju min ahadi almahrijaini alula yakan zama wajibi don abin da yake fita daga ɗayan mafita biyu mafita biyu kowa yana da mafita biyu dubura da zakari to abubuwan da suke fita can ya ce maka alawaji su haji wal itiyadi to ya warware alula sai ya kawo maka su a sarari min bawlin kamar bawali au gaidin ko bayan gida aurihin ko tusa galibi waɗannan su suke fita akan zakari da dubura awli ma ya kharuju koko saboda abin da yake fita min zakari daga kan zakari min mazin kamar mazi ma gaslin zakari kulli tare da wanke zakari dukkan sa shi mazi ya wajabta a wanke zakari duka ba kamar bawali ba bawali kan an shafi kan zakarin aka shafa da ruwa yayi kamar gata mai malam gata malam ni dai na san bawali mai mazi sai ce to ga mazi din wa huwa shi mazi ma ruwa ne abu ya dufari raqiqun sirri bai da kauri ayo she yake fita ya haruji yakan fita ne inda lazzati yayin da ka ji dadi bil inali da tashin zakari inda mula'abati yayin da kake wasa da iyalinka aw tazkari koko a tunane kawai yayi zurfi a cikin harkar mace to wannan shi yake kawo mazi ya fito wa amal wadi to kuma na biyu akwai wadi mai mali wadi sai ce huwa ma shi ruwa ne abelin fari hasirin mai gwaɓi wato ba sirri yake ba shi kauri yake da shi ya haruje yana fita bisirin bauli a gurbin bauli bayan an gama bauli yake fita yajibu minhu ma yajibu min al-bawli ya wajaba daga fitansa abinda ya wajaba daga bawli abinda ka san ya wajaba kai a bawli shi ya wajaba kai akan wadi ne wa malmani amma mani wa huwa al-ma'u shi ruwa ne addafiku mai tunkudan juna ma'ana tunkudan juna ka san shi mani bai fitowa kamar bawli bawli zai fito sarne shi ko mani zai fito pop pop wato yana tunkudan juna wannan da bin wannan shine yace mai tunkudan juna allazi yakhruju wanda yake fita inda lazzati yayin jin dadi al-kubra babba bijima'i shine haduwa tsakanin namiji da mace ra'ihatu warin sa ko mace ka ra'ihatu dadi kamar warin hudan dabino kada yake su laraba abinda suke da shi suke fasara da shi ma abota dabino ga san rubarruban dabino yana da wari irin nasa in ya bushe ma yana da bani to sai son kawo dalilin nan shi dabino da yake dalu ya fara nuna ya kan fara rubarruba haka wa ma wal mar'ati mani mace ma ruwa ne raqiqun sirri asfalu turutuli wato ba fari kalba yaji mun bin hudu ruwan kaya wajaba daga gare shi ita ma idan mani ya fito kenan fa yaji mun min haza ya wajaba daga wannan na namijin da na macen duhuru jami'il jasadi tsarkin dukkanin jiki kama yaji mun kamar inda ya wajaba min duhurul hailati daga hailin jinin tsarkin haila wa madaman istihalati amma jinin istihala shi ba haila bane wani jini ne mai kama da haila ba wanda ke fitowa da lura fa yaji mun min hulu shi ma alula ya wajaba gare shi in ya fitan mun mace za ta yi alula wai sabula an so gare ta wani salisil bauli wa madam al-istiharati wani salisil bauli ga mai salsalan bauli an ya tawalla a su biyun nan su yi alula da mai salsalan bauli da mai hijinin istihala da kulli salati a kowane sallah wajibu lulu alula ya wajaba min zawali al-aqli saboda gushewa hankali bi nawmin da bacci musaskali mai nauyi au ijma'in ko suma au sukurin ko maye au ta habbudi jinunin ko fagauniyar hauka duka waɗannan idan sun faru alula ya warware sai a canza wasu wajibu lulu an la ya wajaba min al mulamasati saboda shafan mace lillazati saboda jin dadi wal mubasharati da runguman jiki bil jasadi da jiki lillazati ga jin dadi sai ya fasara maka in wajada lazzata wa kasa da haka zaka san sauran su nin yace shi yace lillazati kawai wal qiblati zumbanta lillazati ga jin dadi an la ya wajaba min masa zakari daga shafan zakari sai fasara maka a can cewa in ya kama in yayi kaza ne yace maka shafan zakari kawai wahadu liba an yi sabani a cikin shafan almar'ati mace farja ha farjinta fi ijabir wudu'i a cikin wajibcin alula bi zalika da wancan ka bai fasara ba dan ya riga ya fara yace maka tun a iziya wajibu duru tarkiya wajaba min ma zakarna daga abinda muka ambata min khurujil ma'i daga fitan ruwa addabiki mai tunkuda lillazati ga jin dadi shine maniyyah ki dawo min cikin bacci aw ya kazatin ko a falke min rajulin daga namiji a mar'atin ko mace aw in kidai ko yanke wan damin haili jinin haila jinin hailati jinin haila aw in istihalati ko jinin istihala duk wadannan ya wajabta aluna aw in nifasi ko jinin biki aw ko kuwa bi magibi da buyan kanka ci a hashafati fil farji a cikin farji saboda in dai zakari ya shiga cikin farji ko dan yaye ne ba maganan fitan maniyyi ko jin dadi ko rashin dadi kawai wanka wa illa min zulkuna ay maniyyi ba to amma
yayi Gracias.